بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka ɗan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta Asabar. A yau muna 14 ga watan Juma'adul Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 15 a cikin wannan littafi na talkhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha, wallafar babban malami ash-shaykhul allama al-muhaddith Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka, Masjidu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, dake nan unguwar Lulwan Kwatas a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na baya satin da ya gabata mun tsaya akan al-jaharu wal israru bil qira'a, akan shafi na 15, al-jaharu wal israru bil qira'a, inda ake bayyana karatu da kuma wajajen da ake boye karatu. Wannan shine abinda muka tsaya akan shi a darasinmu da ya gabata. Insha Allah ta'ala, yau zamu tashi akan shafi na 16, shine tartilul qira'a. Har yanzu mallam yana mana bayani akan yaya ake yin karatu a cikin sallah. Wancan darasin mun ji ina ne ake bayyana karatu, ina ne kuma ake boye karatu. To anan mallam zai mana bayani akan wato tartilul qira'a, yadda ake so a jeranta karatu, irin yadda ake so karatun sallah din ya kasance, ya siffanta siffan karatun sallah ya ake so ya kasance. Sai mallam ya ce wa sunnatu an yurattilal qur'ana tartila. Sunna ita ce mutum ya rera qur'ani rerawa, ya jiranta Qur'ani daki daki yadda Allah madaukakin sarki ya saukar. La hadhan la hadhan wala ajala, kar yayi saibi da yawa, kar yayi kuma gaggawa da yawa, kar ya zama karatun nashi yayi saibi da yawa, yana karatun kaman ba zai yi ba, kai da zai gajiyar da kansa kuma ya gajiyar da masu bin shi sallah, kar kuma yayi gaggawa da yawa, kar ya zama yana sauri da yawa, ta yadda in yana wannan saurin harufan Qur'anin suna shigewa cikin juna, yana haɗe wasu harufa, sai zaman bai ba mu Al-Qur'anin hakkinsa ba. Bal qira'atan mufassaratan harfan harfa, karatun da ake so mutum yayi shine karatu mai tafsiri, ma'ana karatun da shi karan kanshi karatun yana fassara abin da ake nufi da karatu. Karatu mai kyau wanda ana iya gane watakila daga sautinsa, mai fahimta yana iya fahimtar nan wajen tambaya ake nufi, nan kuma amsa aka bayar, nan an daga murya ne, dan an yi kasa da murya ne, nan an yi umarni ne, nan an yi hani ne, nan an yi tsawa ne, nan an ba ya dinga dai fahimtar cewa karatun karatu ne mai fassara kanshi, qira'atan mufassara, harfan harfan, ya bi Qur'ani daki daki, harafi bayan harafi. Shine mutum misali in ya zo karatu kada ya gaggawa da yawa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, zama yana shanye harufa kar kuma ya sabi da yawa nan alhamdulillahi, eh zama su karan kansu masu sauraron san ya gaji yadda su shi karan kanshi ya gaji, to ana so karatun ya zama tsakatsaki, wa yuzayyinul qur'ana bi sautihi, ana so ya zayyana qur'ani da sautin sa, yayi mu qur'ani ado da sautin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husna, ku kawata qur'ani da sautin ku, ku rera alqur'ani da sautin ku, domin sauti mai kyau yana kara ma qur'ani kyau, a rera qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana idan mutum zai karatu ana so ya zama cewa karatun nashi yana rerawa ne, yana jeranta karatun yadda ya kamata, kamar yadda Allah ya ce warattilil qur'ana tartila, jeranta karatun qur'anin jerawa daki 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 a rera shi rerawa mai kyau, wa yataghanna bihi fi hududil ahkamil ma'rufati inda ahli al-ilmi bit tajwid, malam yace ya dinga wato kada qur'ani, yana rera qur'ani bisa ga ka'idoji na hukunce hukunce wanda suke sanannu ne a wajen ma'abuta ilimin tajwidi. Menene tajwidi? Shine aka ce tajwidi lughatan wal itiyanu bil jayyid, tajwidi a yaren larabci shine ka kyautata abu yayi kyau, kai abu yayi kyau sai ya ce to ka jawwada shi, ka yi shi da kyau kenan. Amma sai aka ce wasilahan fa huwa ilmun yu'rafu bihi yadau kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghayri dhalika ka at-talqi'i wa at-tafkhim wa nahwihima, shine ilimi ne wannan sanadiyar wannan ilimin, tanan ake sanin yadda za a ba mu kowane harafi haƙƙin sa, a ba mu kowane harafi abin da ya cancance shi na siffofi da maddoji da abin da yake alaka da wannan, wani harafin mai kauri ne, wani harafin mara kauri ne shi, wani harafin wato kowanne da irin siffansa, akwai ya dinga kula da makharijul huruf, ya dinga kula da sifatul huruf, inda aka ce ayi gunna ya tsaya ya gunna, inda ake madda ya tsaya ya madda, ya ba mu ko ina haƙƙin sa. To shine wato ainihin at-tajwid kenan, yace wala yataghanna bihi alal alhalil mubtadi'a, kar garin rera qur'ani kuma ya dinga yin wato irin kadi na bid'a wanda ya wuce iyaka, ya wuce abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wala alal qawaninil musiqiyya, kar kuma ya dinga karatun alqur'ani a bisa zubi irin na waka, shine al musiqiyya kenan, daga nan Bature ya samu music, waka kenan. To kada ya dinga rera qur'ani bisa zubi da tsari irin na mawaka, inda misali a zo a ce ana karatun qur'ani ne amma ana dan kida ku saboda a ƙara samun kaimi, ko kuma kaga an gama karatun qur'ani amma an zo sanya karatun alqur'ani din a cikin waya, sai ga an sa mishi wani background music, karatun qur'ani kaga an sa mishi wani sauti a cikin qur'ani na tafiya, shi ma sautin yana muzi, to wannan sai ya zama cewa bai amfani da wa idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yadda ma bai amfani da wannan ayar ba, saboda haka kar ya dinga rera qur'ani a bisa zubi irin na waka, zubi irin na mawaka. To wannan shine abin da ya shafi yadda ake rera karatu a sallah, jiranta shi ake yi, a kula da shi, a karanta shi yadda ya kamata. Abu na gaba malam ya ce al-fathu ala al-imam, yadda ake maliman gyara, malam ya ce wa yushra'u lil-muqtadi an yataqassada al-fathu ala al-imami إذا ارتج عليه في القراءة wanda yake bin sallah ma mu kenan to ya shirye yi ma liman gyara idan ya zama cewa liman din karatun ya cije masa ya rasa ya zai karatun ya ki tafiya mar yadda yake so mana ayan ta dauke to yanzu abin da zai shine ne na bayan sa sai su yi mishi gyara sai su tayar da shi tsari kuma kamar yadda muke yawan ambatawa shine wajen gyara maliman shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa waɗanda suke zama a gaba shine ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ma'abuta fahimta ma'abuta ilimi da hankali sune masu zama a gaba wanda suke zama a sawun gaba ake so su zauna a gaba sune waɗanda illiman ya kakare za su iya tare shi to min babil adab kuma shine in kai kana daga baya ko kuma koda a ce kana gaba din sai ka cewa ga wani nan a gaban wanda ya fi ka cancantar ya yi maliman gyara ma'ana ka san cewa wane yana gaba da ni a karatun Qur'ani da haddin Qur'ani ya fi cancantar ya gano kuskuren liman ya yi mishi gyara a karatu to kai sai kai shiru amma kaga mu yanzu mafiya yawan mu ba mu muke ƙara hargitsa liman din ma wataƙila kuskuren da yi lahanul kafi ne ya yi kuskure ne wanda yake karami ne amma garin wannan ya cafka sai kuma lahanun jali kenan sai kuma ya yi babban kuskure ne sai a hargitsa liman din a wargaza liman din shi yasa irin masallatan harami makka da madina za ga su har appointment suke da shi aiki ne na gwamnati appointment ne political appointment cewa wannan shi aikinsa yi ma limaman gyara ya ce wannan shi ne alfatihu alal a'imma yi ma limamai gyara in kaga wani ya yi ma liman gyara to ya tabbatar wannan alfatihu alal a'imma din baya nan ko kuma yana nan amma ko bai an kara ba ko shi ma din ta rikice masa amma mun nan yanzu kaga da liman ya dan tsaya wani ma dai dan tsaya ne hadiye yawo kafin ya hadiye yawo wanda gaba ya daga shi wannan zafin haddin ya daga shi to abin da ake so shine gyara maliman ana yin shi ne a bisa tsari to wannan gyara akan abin da ya shafi karatu kenan gyara kuma akan abin da ya shafi in yayi kuskure wajen yin wani abu daga cikin sallah kamar misali ya zo inda ya kamata ya yi tahiyya sai ya miƙe ko inda ya kamata ya yi sallama sai ya miƙe ko kuma inda ya kamata ya miƙe sai ya zauna to kaga wannan yayi rafkanuwa za a yi mishi gyara to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasbihu lil-rijali wat-tasfiqu lin-nisa su maza sai su ce subhanallah mata kuma sai su yi tafi saboda yadda musulunci yake da tsananin wato kokarin tsare kimar mace har a wajen sallah ma liman yayi kuskure amma ka ce in ita ce ma ta gano kuskure din in maza sun gano kuskure din an mai tasbihi subhanallah shikenan ya wadatar amma in ya zama mace ce mazan ba su gano kuskuren ba bai yi wa saboda nauye-nauyen da yake kan maza na ce fa ne ba su ma gane cewa an yi kuskure ba su kuma ta dama suna jina a kawo su daura ne to su suna iya gane an yi kuskure to watakila sai su yi tafi saboda kar ta yi magana bai yi wa wata in ta yi magana sai wani ya fitina da saucinta saboda fitra ce akwai wanda tsarin halittar da Allah ya yi mishi kenan wani na da saurin fitinuwa akan abin da ya shafi mace wani tun daga sauti wani ya ga wata ta wuce nan ya fitinu kenan to yanayin mutane daban-daban to shi yasa sai ya ga ce to su mata sai su yi tafi amma kaga yanzu zaka ga mata suna tafiya wasu ma matan aure ne sun yi layi su goma sha suna shewa akan titi yadda kai sai 'yan tasha suna shewa akan titi wasu ma za ka samu sun taso ne daga makarantar hadda da alkur'ani a hannunsu amma suna tafiya akan titi suna ihu ana shewa ana dariya in an yi tafiya a ce a tsaya a ce ban mu kashe akan titi din ta gona ta kashe mutuncinta wallahu musta'an to anan ana so wajen yi maliman gyara ayi amfani da uslubin da liman ba zai rikice ba. Saboda haka in ya zama misali inda liman ya kamata ya miƙe sai ya zauna, sai aka mishi tasbihi sai ya rikice, to anan yana halatta ga wanda suke bayansa su yi magana koda ba da larabci ba. Ya ce liman ba kamata ya yi ka miƙe, liman miƙewa za ka yi. Amma kuma daga sanda aka fara cece ku ce, wanda ya ce ba miƙewa ba ne zama ne, ya ce na rantse da Allah miƙewa zai yi, wanda ya ce to kaga an fita daga sallah kenan, wannan an koma hayaniya kenan. To saboda haka in ya zama an yi ma liman tasbihi sai ya rikice. Saboda yanzu misali wani in ya ji yana daga can baya in ya ji an yi tasbihi, liman ya yi yunƙuri zai tashi, to shi ma kada ce bai yi ba, shi ma sai ya cafko tasbihi. Subhanallah, kaga liman sai kara rikicewa, sai kara zama, sai a hargitsa shi. To anan na baya wanda yake baya sai ce liman ya kamata ka miƙe ne ba, ko kuma liman sallama ba za ka yi. Amma sai aka ce liman sallama za ka yi, sai wani ya ce wallahi raka uku muka yi, ai wallahi ba uku muka yi ba, na rantse uku muka yi. To wannan kuma an koma hayaniya kenan, sallan ta ɓaci. Saboda haka ana so mai yi ma liman gyara shi ma ya zama a bisa lura. Sannan kuma gaban da zai ma liman gyara, musamman akan abin da ya shafi karatu, ka tsaya tukunna ka tabbatar ka yi itiƙanin naka haddar tukunna. Wani a bisa shakka yake kai, shi karin kai ba wai ya je makaranta ne haddace gumba ba, wani tsabara gen watakila ana yawan sa ayar ne a status ko a ringington na waya ko a wani abu makamanci haka, sai ya rike ayar. Saboda haka da ya ji cewa liman bai karanto ne da kwakwalwarsa ta kawo ba, shikenan sai ya gaya ma liman cewa ba haka ba, sai ya hargitsa shi. To ka tabbatar da cewa gyaran da za ka yi kai ɗin ka yi itiƙanin naka karatun, cewa fa karatunka mai kyau ne fa janiu ne, kafin ka je batun gyara. To wannan shine abin da ya shafi al-fathu ala al-imam, ma'ana abin da ya shafi yadda ake yi maliman gyara a ka'ida ta addini. Abu na gaba shine al-ruku, shine abu na shida kenan. Mun ji duk bayanai da muka ji akan abu na farko abin da ya shafi kallon al-qibla, abu na biyu akan abin da ya shafi tsayuwa a cikin sallah da duk bayanan da suke da alaka da shi, abu na uku akan abin da ya shafi niyya, abu na hudu abin da ya shafi kabbaran harama, abu na biyar kuma muka ji karatu a cikin sallah. To babi na shida shine zai mana bayani akan al-ruku, shine rukuni na gaba kenan bayan karatu a cikin sallah, shine ruku. Malam yace fa idza faragha min al-qira'ati sakata saktatan latifa bi miqdari ma yataraddu ilayhi nafsuhu. Malam yace wa idza faragha min al-qira'a, idan mutun ya gama karatu, liman ya gama karatu ko kuma mutun yana karatu shi kadai, sakata saktatan latifa, to zai yi wani shiru dan kadan gajere ba mai tsayi ba, bi qadari ma yataraddu ilayhi nafsuhu, gurgudan abin da zuciyarsa za ta dawo jikinsa, gurgudan abin da zai samu nutsuwa. Yayi karatu, watakila ya karanta shafi ɗaya ko biyu ko wani abu makamancin haka, to kafin ya tafi ruku'u to zai dan yi shiru ya ajiye numfashinsa ya nutsu, sannan sai ya tafi ruku'u. Akwai wanda zaka ga mutum yana sallah, kafin ya je karshen ayan ya daga hannu zai kabbara, daga lokacin da zai gama karshen ayan yana daidai da kuma yana tafiya ruku'u ne, wannan kuskure ne, yana alaihim narum musada, yana tafiya daidai lokacin da zai gama narum musada ya riga ya tafi ruku'u. To wannan ba daidai ba ne, tare da cewa wasu malamai kamar yadda ai mun ji a baya a inda malamin yake mana bayani akan hukuncin karatun Fatiha, inda ya kawo maganar malamai cewa wasu sun ce mamu in yana bin sallah zai karanta Fatiha bayan liman ya gama karatu in yayi shiru, ko bayan ya gama karatun Fatiha. To wancan bayan ya gama karatun Fatiha yayi shiru, shine malam yace ni a gani na wannan bai tabbata a sunna ba, amma yanzu nan ya gama karatun Fatiha, ya gama karatun sura, to ya nusu. Saboda me? Saboda zuciyarsa dukkan numfashinsa da tunaninsa ya ƙara dawowa jikinsa, sannan kuma sai tafi zuwa ga ruku'u. Thumma yarfa'u yadayhi 'ala al-wujuhi al-mutaqaddimati fi takbirati al-ihram, sannan sai ya daga hannunsa a bisa sigogin da suka gabata a lokacin da ake bayani akan kabbaran harama. Lokacin da muka yi bayani akan kabbaran harama, mun yi bayani akan sigogi na daga hannu a lokacin da za a yi kabbara. Muka ce ko dai mutum ya daga hannunsa hazuwal udunai, ko ya daga hannunsa hazuwal mankibai, ko ya zama hannun nashi daura da kunnuwansa, ko kuma daura da kafadunsa. To saboda haka anan ma idan zai ruku'u, to zai daga hannun nashi ne daura da kunnuwansa, ko kuma daura da kafadunsa. Sannan yatsunsa, kamar yadda muka yi bayani a wancan lokacin, yatsun nashi dukansu za su fuskanci alƙibla ne, ba dunkule su zai yi ba. Akwai wanda yanzu zai yi kabbara a sallah kama kan yake yi, ya Allahu akbar zai kama kan shi, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Ko wani ko yana zuwa ba ruwansa ma da tsayawa sai ta koi kullawa kawai zai yi, to wannan kuskure ne. Malam ya ce wa yukabbir, sannan ya yi kabbara, wa huwa wajib, kabbaran dole ne, ba tafiya kawai ake ba, dole sai an yi kabbara, wajibi ne. Thumma yarka, bayan ya yi kabbara sai ya yi ruku'u, bi qadari ma tastaqirru mafasiluhu, ruku'un nan da zai yi gwargwadon abinda dukkanin gabobinsa za su nutsu, gwargwadon abinda gabobinsa za su nutsu. Wa ya'khudhu kullu 'udwin ma akhadhahu, kowace gaba a jikinsa ta koma mazauninta. Wa hadha rukun, wannan shi ma rukuni ne, wannan shi ma rukuni ne. Saboda haka in kai ruku'u so ake ka nutsu, hankalinka ya dawo jikinka, dama hankalinka kana cin sallah kan dama hankalinka na jikinka, to ka nutsu dukkanin gabobinka, kowace gaba ta koma ta nutsu a inda take, gabobinka su nutsu. Amma wani ka ganye ruku'u kan ka kirga uku ya dago shaf shaf ya dago. To inda kuma muke samun matsala shine, inda problem din mu yake shine wajen tasbihi, ko da tasbihin bayan sallah ne, da yau mu ba tasbihi muke yi ba. Shi ba tasbihi abin da aka ce shine kace subhanallah, kana fadin subhanallah din zuciyarka tana hararo tsarkin Allah, tsarkakan Ubangiji. Subhanallah, subhanallah, subhanallah cikin nutsuwa, walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Amma kaga ba ka muke ba lallan subhanallah, subhanallah, lamlai lamlai, kanci ka ce alhamdulillah, ka ce lamlai, ba ka tambaye ka fasara mana lamlai, me ma'anar lamlai? Wannan larabci ne jama'a, lamlai ai ba larabci bane. Ai cewa kai ka nutsu, ka tsarkake Allah, ka girmama Allah, ka yi godiya ma Allah. Amma da yawan mu muna gaggawa, da yawan muna gaggawa, gaggawar mu fa gaggawa ce, babu wajen zuwa, sauri ne ba wajen zuwa. To ina zaka je, ina zaka je? Duniyar dama dai an sanya maka ajali, ko ba za ka wuce ajalinka ba, ba za kuma ka tafi kafin ajalinka ba, to me yana ka na gaggawa, me yana ka na gaggawa? Wani zaka ji zai ka ji ya ce shi wannan liman din bai da wani damuwa ne a kansa, shi yasa yake jimawa a sallah, mu masu damuwa akan mu, wato shi mai damuwa a kansa ga inda yake gaban Ubangiji, inda ya kamata nutsu ya faɗa ma Allah damuwoyin nasa, yana Allah Allah a sallame ya tashi daga gaban Ubangiji ya koma majalisa ya zauna, yana Allah Allah ya tashi daga gaban Ubangijinsa. Shi inda yake samun nutsuwa da tuma'anina da rahatun nafsi shine a inda ake tadi. To mun zo mun zauna, ni ina jin yunwa, kai kana jin yunwa, muna ta faɗin ana yunwa, ana yunwa, ana yunwa, to wa zai babu wani mafita a cikin mu? Ni ina yunwa, kai kana yunwa, wa zai ciyar da wani a cikin mu? Amma shi Allah da huwa yut'im wa la yut'am, Allah shi ke ciyarwa, shi ko bai ci, bai buƙatar ma abinci, kuma akwai a wajen shi mai yawa, matsalolin rayuwar mabuɗan na hannunsa. Sai ka ce to mu samu dogon lokaci mu tattauna da shi, sai mun ka ce a'a, mu mun bi so a cikin awannin mu guda 24 a wuni da dare, gaba ɗaya sallolin mu gaba ɗaya in an tattara su duka ba su awa ɗaya, in ma sun kai duka ka haɗo time ɗin sallolin mu, asuba, azhar, la'asr, maghriba, isha, duka in sun kai ka ba su awa daya, duka ka ba su awa daya, zai yi wahala ka samu inda za a kabbata sallah yi minti 10 ana sallah, yana wahala, yana wahala. To kowa bai so a bata masa lokaci, kowa bai so a bata mai lokaci. Sai sai in kana so ka ga yanayin mutum, to ba shi ya sallah shi shi kadai. Babu nutsuwa a cikin sallolinmu, babu nutsuwa. To saboda haka in kai ruku'u so ake yi ka nutsu, kowace gaba ta samu nutsuwa a mahallinta. Ina fatan muna fahimta. Kowace gaba ta koma mahallinta kafin ka dago. Amma wani in yana tafiya fa yana Allahu Akbar, yana tafiya ne yana subhanal rabbiyal azim, kafin yana gama sa bayansa shi zai dago. Zai dago. To kafin ka fara tasbihi, to ana so dole sai ka nutsu tukunna. Allah ya sa mu dace. Malam sai yace kayfiyatul ruku', yaya ake ruku'u din? Sai yace wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi, ana so zai daura hannunsa akan gwiwoyinsa guda biyu. Wa yumakkinuhuma min rukbatayhi, hannuwan nasa su samu wajen zama sosai akan gwiwoyinsa. Wa yufallijju baina asabi'ihi, sannan ya warware tsakanin yatsinsa guda yatsinsa. Ka annahu qabidun ala rukbatayhi, sai zama kamar ya damki guyoyin nasa kenan. Wa hadha kulluhu wajib, wannan duka wajibi ne. Malam yace wa yamuddu zahrahu wa yabsuduhu, ana so ya miƙe bayansa ya shimfida bayansa. Hatta law subba alayhi alma'u lastaqar, ta yanda inda za a zuba masa ruwa a bayansa, to ruwan zai zauna ba zai gangaro ba. وهذا هو وهو واجب وانا شيما واجبي ني ولا يخفض راسه كدي سنكو يد كانسا قسا ولا يرفعه كدي دغو كانسا سما ولكن يجعله مساويا لظهره سي دي زي سانيا كان ناشي يا زما سيتي دا بايانسا ان باين يا ميكي سي زما تشيوا كان ناشي نا سيتي دا بايانسا ويباعد مرفقيه عن جنبيه سنن يني سنتدا wato wuyan a hannunsa, tsintsiyan hannunsa ko kuma gwiwan hannunsa ya nisantar da shi daga gefen jikin gefen cikinsa. Wa yaqulu fi ruku'ihi, sannan a cikin ruku'insa sai ce subhana rabbil azim 3 marratin aw akthar, ya ce subhana rabbil azim sau wato ainihin 3 ko kuma sama da haka, ko ya karanta subuhun qudusun rabbil mala'ikati war ruh, subuhun qudusun rabbil mala'ikati war ruh, daga uku zuwa sama. Abinda yake so din shine yayi mara wutiri. To yanzu nan malam ya kawo mana a karatu, gashi mun ji yaya ake yin ruku'u. Na farko dai malam yace mana mutum in ya tashi zai ruku'u, to ana so lokacin da zai tafi ruku'u na farko zai daga hannunsa ko daura da kafadu ko daura da kunnuwansa, sannan na biyu kuma zai kabbara, wanda wannan wajibi ne dole. To malam sai yace to zai sanya hannuwansa akan gwiwoyinsa. Ya kamata mu kwatanta shi ko malam yace zai sanya wato hannuwansa akan gwiwoyinsa, shi ne kamar yadda muka ji ya yi mana bayani a cikin littafin. Idan mutum zai tafi ruku'u, na farko malam ya ce zai yi kafara, sannan kuma zai daga hannunsa daura da kafaɗu ko daura da kunnuwa, wannan mun yi bayanin shi wannan a baya akan yadda ake daga hannu. To sai ya ce zai sanya hannunsa akan gwiwoyinsa ya warware tsakanin yatsunsa, ya zama kamar ya yi damka ne akan gwiwoyinsa, wannan wajibi ne. Shi ne mutum ya yi Allahu Akbar, sai zama gwiwoyinsa yanzu yadda na nake gwiwoyi na haka, muna ganin ko da shi ne na wani warware tsakanin ya tuna ba duk da sai zama cewa
ya kama gwiwarsa ne da hannuwarsa guda biyu kamar yadda malamin ya nuna wannan shi a muna fahimta
to sai malamin ya ce bayan sa kuma zai miƙe bayan dashi ta yadda inda za a shi inda za a zuba masa ruwa akan bayan ko a daura mishi wani abu akan bayan dashi wannan abu zai zauna akan bayan ba zai gangara ba wannan ba kuma wajibi ne
shine bayan dashi zai miƙe shi ina da aka bayan ya miƙe ya miƙe aka ko to zai miƙe wannan bayan dashi sannan kanshi sai ce kan yi kasa haka kaga yanzu da kanka yi kasa haka duk abin da aka sa zai gangaro ta ina zai gangaro ta kai idan kuma ka daga kanka haka duk abin da aka sa zai me zai gangara ta baya to sai ya zama kan naka yana saiti ne da bayan ka bai yi sama da yawa ba sannan kuma bai yi kasa da yawa ba wannan shi ne yadda ake yin a rukuu a cikin sallah to sai ya ce sannan kuma ya yi ƙoƙari ya wato nesanta hannunsa daga wato gefen jikinsa shi ne idan ya yi rukuu yadda ne rukuu na haka yanzu da tsintiyar hannuna da garfina gaba ɗaya duka da su manne da jikina ba ba zai yi haka ne yanzu yanzu ka gani haka ya haɗa hannunsa da gefen jikinsa wannan rukuu bai yi ba to sai ya zama cewa ya nesanta tsakanin hannunsa da kuma gefen cikinsa kar ya manne su sumannu sai zama ya ware su ya shimfiɗa hannunsa a kan gwiwarsa ya garke ya warware ya tsinsa ba tare da ya dunkule su daidai ba sannan bayan shi miƙe shi ya miƙu kansa kar ya yi ƙasa da yawa kar kuma ya yi sama da yawa
sannan malam sai ya ce to in ya shiga cikin ruku'in nashi sai ya ce subhana rabbil azim thalath marrat ina jin mun fahimci yadda ake ruku to sai malam yace taswiyatul arkan yadda ake jera tarkunan sallah wa min as-sunnati an yusawwiya bainal arkan fi tul malam yace abinda ya tabbata a sunna daga cikin sunna shine mutum ya daidaita tsakanin rukunai wajen tsawo fa yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' sai ya zama cewa ya sanya wato ruku'unsa da dagowarsa daga ruku'u wa sujudahu da sujjadansa wa jilsatahu baina sajdatayn da zaman da zai yi tsakanin sujjadodi guda biyu qariban min as-sawa sai zama suna kusa wajen tsayi muna fahimta ku daga gurgurdan tsayuwar da ya yi a sallah idan ya yi tsayuwa misali ya karanta shafi uku a karatun sallah ko shafi ɗaya ko biyu to ana so tsayin ruku'unsa ya zama yana dab da tsayin karatun sallansa wajen da tsayuwarsa na karatun sallah wajen tsayi sannan in ya dago daga ruku'u kuma sai zama ya ɗan rage kaɗan daga tsawon ruku'unsa in ya tafi sujjada sai zama ya ɗan rage kaɗan daga tsawon me daga tsawon tsayuwarsa da ya yi a bayan a ruku'u sai zama qariban min as-sawa wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan na bin wannan Allah ya sa muna fahimta wala yajuzu an yaqra al-qur'ana fi sujudi wala fi ruku'i wala fi sujud malam yace kuma baya halatta mutum ya karanta al-qur'ani a cikin sujjada ko a ruku'u baya halatta kamar yadda hadisi ya tabbata Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yace annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake ciwonsa na rashin lafiya na ajali ya yayi labule da ke tsakanin ɗakin na Aisha da masallaci sai ya ga ga mutane nan sun yi sahu a bayan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana jin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya salihah taraha al-mu'min yaraha al-mu'min aw tarana babu abun da yayi saura daga albishir na annabta sai mafarki na gari ko dai mumini shi yayi makansa mafarki ko kuma wani yayi masa kana iya bacci kai mafarkin ka shiga aljanna ko kuma wani yayi mafarkin ya ganka aljanna kaga shi ma yayi mafarkin ya ganka aljanna kenan ake bance shi ma ne shi ma ya ganshi ya ga kanshi a cikin aljanna din kenan ko kai mafarki na gari na ci gaban rayuwa ko kuma wani yayi maka kai mafarkin ka kwanta bacci ga kana aikin haji ko wani yayi mafarkin cewa ga kana an biya maka aikin haji har ya rika ka airport ya dawo shi kuma kaga wannan shi kuma mafarkin bata masa kyau ba ya kamata ku tafi tare ne duk mafarkin to wannan shine yarahal mu'minu autaralu to kaida kuma in an yi mafarki kai in ka yi kyawun mafarki to ana so ka fada ma masoya yan uwanka ka fada musu su yi maka addu'a wanda ka tabbatar cewa wannan masoyanka ne sannan kai ma an kai ma mutum kyakkyawan mafarki ana so ka fada masa amma ka yi mummunan mafarki to ba a fada ko kuma ka yi ma wani mummunan mafarki to ba a fada a ce ka ai wani je na maka wani mafarki wani mafarki ya ce na mafarkin mun yi tsallaka bakin titin da wata tirila ta kauyenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kullun da asuba yakan tambayi sabon sai cewa ya mafarki a cikin ku duk wanda ya faɗa a fassara masa wata rana ya ce waye mafarki kowa ya shiru waye mafarki kowa ya shiru ba wanda ya mafarki zai dira ce ku sai wani daga hannu ya ce ya rasulullahi na mafarki mafarkin mai kai ya ce na mafarkin barayi sun shigo gida sun wato zabure ni sun bi ni ta gudu ina gudu suna bina a baya ina gudu suna bina a baya ya ce ƙarshe har suka kama ni sai su daga zaru takobi za su sare wuya annabi ya ce kai daga ta kai ka gane sare wuya ga kuma raka fada ai ba fadi saboda ka an ga kikkiawo mafarki shine ake fadi dan an ga mun wani barki tashi ake ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku a tofa a bangaren hagu tofa a bangaren hagunanka saboda shedan mun wani barki daga shedan sai ka tofa a bangaren haguna sannan kuma ka juya daga kan gefen da kake kwance in farkawa da kai kana kwance ne a gefen dama to juya gefen ka in kana kwance ne a gefen hagu kuma ka juya zuwa gefen dama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ku ji wa inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'a annabi sai yace an hana ni in karanta alqur'ani a lokacin da nake ruku'u ko sujjada sai yace fa amma ruku amma ruku'i dan kun yi ruku'i fa azimu fiha rabb a cikin ruku'i ana so ka girmama Allah ka girmama Allah ka tambama Allah subhana rabbiyal azim bihamdihi subhana rabbiyal azim bihamdihi wace subhan qudusun rabbil malaikati war ruh lokaci allahumma laka sajadtu wa laka raka'tu wa bika amantu wa tu khashi'a laka sam'i wa basari la ilaha illa anta ko kamar sauran addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce wa amma sujud amma ita sujjada kuma fa akthiru fiha min addu'a a cikin sujjada kuma ku ta zuba addu'a fa qamnu an yustajaba lakum kuna dabda amsa muku in kun yi addu'a a cikin sujjada Allah zai karba aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru min addu'a domin babu abunda gabal da take nuna kaskancin bawa a cikin sallah irin sujjada kai bawan Allah ne kaskantacce a gaban Allah gabobinka masu tsada a tattare da kai a jikinka sai ka sa su a ƙasa yanzu ka nuna ma Allah cewa ka zo a cikakken matsayaci yanzu misali ba gaba mai tsada a jikin mutum irin fuska sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku zai yi hukunci kar ya mari fuska domin Allah ya halicci annabi Adam ne a bisa surarsa ba a mari fuska wani tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko shine Allah tuqabbi kar ka ce mata mummuna kar ka zage ta ka nuna dana da halittar ta sai ce wala tadribil waja kar ka buge ta a fuska duk inda Allah ya ce wadribu hunna din nan duk yadda aka fusata to ba amari a fuska saboda tsadan fuska wani watakila kaga yanzu idan guguwa ta zo iska ya zo abinda kake karewa shine ina shine fuska kana son hannun fa kana son wato tsintsiyar hannunka kana son damtsar hannunka duka kana so amma guguwa tana yiwa sai ka sunkuya ka ba mu fuskan ka kariya ka sa hannun ka ba mu fuskan ka kariya ko da sara za a kawo maka da adda za ka sa hannu dan ka tare mi dan ka tare fuska ba wajen baka son hannun ba amma kana nuna fuskan ta fi ko komai daraja a a gabobin jikinka sannan tafin hannu sannan guyoyi sannan kuma wato saman ɗan yatsu watakila wani ya gama fitowa ya gama sanyi shaddansa mai walƙiya wani ya suyo yadinsa ɗan dubu ɗari kaza ya zo masallaci in yana gida a kujera yake zama yana jujjuyawa kowa ya zo ya zauna a ƙasa amma sai ya zo masallaci sai aka ce wajen sujjada wannan yarinka mai tsada ɗin nan farikal sashi a ƙasa wannan fuskar taka da ka gama mata kwalliya ka gama mata ado aka shafa mata basilin aka yi mata wane ne sata a ƙasa to da kai sujjadan kuma subhanallah sai kake cewa subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na mafi ɗaukaka ma'ana Allah kai ne mafi ɗaukaka ni kuma bawa fa makaskanci ne daga kai ka ɗaukaka ni kuma ga dan nazubi a ƙasa a gabanka to ai ko dan adam ne kana da bukata a wajensa in kai wannan zubewan a gabansa ai ya kamata ya biya ma bukatar in zai iya ballantana rabbus samawati wal ard babu kuma ma wanda ya cancanta a yi masa wannan zubewar in ba Allah ba saboda duk wani wanda ba Allah ba shi ma talaka ne abun Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid kowa talaka ne a wajen Allah duk abinda masu arzikin garin Bauchi suka mallaka Allah ya tattara shi duka ya baka a wajen Allah kana zalika ala Allah yasira wannan mai sauki ne abun Allah su ko ba abinda zasu yi baka idan ya baka na kashewa to na kashewa kuma ga kashe zaka sake koma wani amma shi Allah shine zai baka ya kare ka sake dawowa ya baka ya kare ka sake dawowa shi yasa wani lokacin idan Allah ya san cewa in aka tara maka kuɗi ka gansu zuƙar makil zaka yi tsiya to Allah sai ya rufa maka asiri sai ya kame ya ki tara maka sai ya dinga baka na kashewa in ka shiga damuwa ka roka a baka ka samu na cin abinci da na sayan kaya gobe ka sake dawowa saboda an san cewa in aka sallame ka kai gaba to ba za ka sake addu'a ba ba za ka sake dawowa zuwa ga Allah ba to Allah kuma yana son ka da rahama shikenan sai ya hana ka in ta buga ta buga ta buga ji dole ne ka dawo wajen Allah ne sai ka zo ka roki Allah sai ka samu lada biyu ga ladan addu'a ga kuma biyan bukata saboda haka a cikin sujjada abin da ake shine addu'a wannan addu'ar kuma za mu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala hatta wanda baya jin larabci an yi sujjada yana iya addu'a da Hausa a bisa mafi inganci cikin maganganun malamai kai da kowane yare yake ji Allah yana jin kowane yare domin mutane da yawa akwai abin da ba su ganewa mutum yana da wata bukata sai ya zo ya ce wai a bani wata addu'a so yake a bashi wata shafi guda ya je ya haddace da haka ya zo yana addu'a wasu harfa suna kubucewa don haka lokacin da yake addu'an ba wai zunzurutun kushurin addu'an ne a zuciyarsa ba yana ta kokarin tattaro harufan ne kar su kwace masa to Allah kuma ba haka ake masa addu'a ba da haka yaren Hausan nan dai da kake ji ko Yarbanci ko Fillancin nan da kake ji tsantsa nutsu ka tattaka hankalinka waje daya ka roki Allah da su in ka iya larabci addu'a da larabci abu ne mai kyau ba wani yaren da aka ce wai addu'a da shi ya fi balala babu da haka dan saboda Allah ne ya ga dama ya aje wannan balarabe wannan bahaushe wannan bature wannan wane ne duka wannan gani dama Allah ne amma sai dai a cikin sallah to min babi aula ana so duk abin da zaka yi ka yi shi da larabci shi yasa wasu malamai suke ganin in zaka yi addu'a ba da larabci ba to yaje ka jira a sallar nafila amma mafi inganci raje a cikin maganganun malamai shine zaka yi addu'a ko ba da Hausa ba ko da kuwa a sallar farilla ne da haka malam yace al-i'tidalu min ar-ruku abu na gaba shine tasowa daga ruku'u daidaituwa daga ruku'u thumma yarfa'u sulbahu min ar-ruku sannan sai ya dago bayansa daga ruku'i as-sulb shine kashin baya kenan shine Allah yace falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib as-sulb shine kashin baya kenan wa hadha rukun wannan shi ba rukuni ne in babu shi sallah ba ta yi ba in kai ta zalce daga ruku'u zuwa sujjada to wannan zaka ga sanya mata minus ba ta yi ba wa yaqulu fi athna'i al-i'tidal a lokacin da yake dagowa din sai ce sami Allahu liman hamida sai ce sami Allahu liman hamida malaka ce wa hadha wajib wannan shi ma wajibi ne daga fadin sami Allahu liman hamida mutane da yawa suna fahimtar kuskure da yawa ana daukar cewa liman shine mai fadin sami Allahu liman hamida ma musci rabbana wa lakal hamd a fadin sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd yana kan liman yana kan mamudika liman zai ce sami Allahu liman hamida daga murya rabbana wa lakal hamd shi ya sassauta shi amma ana so yana iya dan bude shi kadan saboda tunatar da yan baya haka ne shi ma mamu zai fadi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd malam yace yarhamukallah wa yarfa'u yadayhi 'inda al-i'tidali 'ala al-wujuhi al-mutaqaddima sannan zai daga hannunsa a lokacin da zai dago daga ruku'u zai daga hannunsa a bisa sigogin da suka gabata wanda muka ji a baya thumma yaqumu mu'tadilan mutma'innan sannan sai ya miƙe ya daidaita a cikin nutsuwa hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu har sai ya zama kowane kashi kowace gaba a jikinsa ta koma inda take wa hadha rukun wannan shi ba rukuni ne sai ka nutsu daka wani yana dagowa daga rukun kan yace sami Allahu liman hamida kan ya karasa sami Allahu liman hamida ya fara dungulin tafiya sujjada wa yaqulu fi hadha al-qiyam idan ya dago daga wannan wato tsayuwar in ya dago zai tsaya din sai ya ce rabbana walakal hamd sai ce rabbana walakal hamd wanda ya zo da sigogi da ko ya ce rabbana walakal hamd ko ya ce rabbana lakal hamd ko ya ce allahumma rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd wa hadha wajibun ala kulli musallin walau kana mutamman wannan wajibi ne akan dukkanin wanda zai sallah ko da shine liman ko da shine mamu fa innahu wildul qiyam domin wannan wato ainihi shine wuridi da ake yi a lokacin da ake tsayuwa wa amma tasmi' fa wildul i'tidal amma tasmi' fadin sami Allahu liman hamida wannan wato wuridi ne addu'a ne na daidaituwa lokacin da mutum zai daidaita ya tsaya ko sai fadi sami Allahu liman hamida in ya tsaya kuma ta وسيتي ربنا لك الحمد سنده يكي دغوا ينا فدن سمي الله لمن حمدا كان يا غما كما يا تسيا يا ديدي تسيتي ربنا ولك الحمد كو اللهم ربنا ولك الحمد كو سيغوجين ده سكا تبتا سي قارا ده ملء السماوات وملء الارض والحمد لله رب العالمين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سي كرنت wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani cikin sahabbansa a bayan sa yana fadin sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi Annabi ya ce wani ne yake fadin ji ya fadi kaza da kaza yace ga dan ya rasulullah yace na ga mala'iku guda 70 suna gaggawa a cikin zuwa zai rubuta maka wannan zikirin da kai suna gaggawa wannan yana ce ni zan rubuta wannan yana a ni riga ka ji wannan yana a ni zan rubuta kaga ba abin wasa bane to wani ma babai karanta wannan zikirin kawai shi abin da yake daga dagowar ko ko sai yankura ko sai tafi kaga wannan shi kuma ya samu matsala kenan wa yusawwi baina hadha alqiyam wal ruku'i fi al-tul kama taqaddam sannan ya kokarin daidaita tsakanin wannan tsayuwar da ruku'un sa wajen tsayi kamar yadda ya gabata tsayin ruku'u da tsayin wannan tsayuwar da sai saboda ka kamar yadda muka ambata shi karatu tsayuwa a sallah ana so tsayi ya zama daga wannan sai wannan wannan sai wannan ajere ba wai kowa kowa ne zaka zaba bane ana so ya zama akwai tsari akan ya zama tsayuwanka da karatunka da ruku'unka da sujudanka ya zama qariban min sawa ya zama kusan suna tafiya tare ka wato kai da kai to wannan shine abin da ya shafi bayani akan ruku'u wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu dakata akan shi idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan abu na bakwai shine as-sujud Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya gyara mana ibadun mu ya karba mana ya yafe mana kurakuran mu ya mana albarka baki daya ya samu gama da duniya lafiya magabatan mu da suka riga yin daga cikin su akwai wanda muka yi rashi kwana-kwanan nan babban limaminmu na masallacin juma'a na gwallaga wanda wajibi ne akan mu sanya shi a cikin addu'a wanda kusan duk wani masallaci na ahlus sunna a cikin garin nan ko ya jingina kanshi zuwa ga izala ko ya kare jingina kanshi zuwa ga izala ya bare ni daga cikin masallacin wallaga ko yana so ko baya so kafin ya zama ahlus sunna sunna sai da ya bare daga cikin wallaga saboda haka wannan mutumi wanda ya jima yana limanci wanda mafiya yau mu ma tun kafin a haife mu yana karantarwa yana limanci muna roƙon Allah ya cika mishi ladan shi Allah ya gafarta mishi Allah ya haska makwancinsa Allah ya sanya shi cikin dausayi daga cikin dausoyin aljanna Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah ya albarkaci zuriyar shi Allah ya alkinta mishi bayan shi Allah madaukakin sarki ya yafe mishi ya gafarta mishi Allah ya mana albarka baki daya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wanda suka riga yayin mu cikin malamai da ƴan uwa da limamai da alaran mumi da dukkanin ƴan uwa da iyaye muna roƙon ka Allah ya gafarta musu Allah ka musu rahama Allah ka haska makwantansu wanda muke rayi da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu duk da muke rayi Allah ka sa mu gama da duniya lafiya lokacin da ka tashi karɓar rayukanmu Allah kar karɓe mu kwace kana mai yarda da mu Allah duk abin da zai sa mu samu zaniya ƙarshen rayuwarmu Allah ka tsare mu da shi Allah ka kare mu da shi duk wani abin da muke mara kyau Allah ka ba mu ikon tuba kafin ajali ya cin mana Allah ka yi mana albarka sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته